kubaka saudara kibani damana furita. Nabaki amana rige da hannu ki kama tabbas ni naga alama soyayya ni dake yanzu ne fa za mu soma. Innace ina son ki ba wasa zan canza zuciya nazo ni yanzu in furta ta hasadin kauna kin biji ni har da hanta ta in kin lura a san ki na zama mai hauka ke ce tawa in ban ganki ba kuka baby kuka in ban ganki ba kuka sai kuka in ban ganki ba kuka baby kuka in ban ganki ba kuka oh kuka yarinya mai dadabi kyakkyawa ta gari muryanki akwai zaki tamkar naman nan tantafashi zuciyata na baki gata zori ke ta in nuna ni ke haula babu bambanci wata da zara in za da zo hira ki samun atamfa in ban ganki ba kuka oh kuka in ban ganki ba kuka baby kuka in ban ganki ba kuka oh kuka wallahi tallahi kuka oh kuka ke zaki share min kuka baby kuka ke zaki debe min kewa oh kewa in ban ganki ba kuka oh kuka in ban ganki ba kuka oh kuka in ban ganki ba kuka baby kuka in ban ganki ba kuka baby kuka in ban ganki ba kuka baby kuka wallahi tallahi kuka oh kuka in ban ganki ba kuka.